Bayanai daga ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar sun ce wasu 'yan ta'addan da suka zo, wasu a cikin motoci da dama, wasu kuma a kan gwamman babura dauke da manyan makaman yaƙi, sun yunkura kai hari a ƙauyen Danye na karkarar Anzuru, sai dai suka ci karo da dakarun tsaron da ke girke a kewayen garin, inda aka shafa lokaci mai tsawo ana ɓarin wuta. Sakamakon farko-farko na cewa sojan Nijar 11 sun rasu, wasu tara sun yi ɓatan dabo, yayin da ɗaya jikkata, in ji sanarwar hukumomin tsaro, wacce ta ƙara da cewa babbar tirjiyar da suka fuskanta daga askarawan gwamnatin Nijar ta tilasta wa 'yan ta'adda juyawa zuwa inda suka fito tare da kwashe gawakin mutanensu. Wannan al'amari na faruwa a wani lokacin da al'ummar Nijar ke juyayen rasuwar wasu matasa kimanin 69 a wani dajin gundumar Bani Bangu, abinda wasu 'yan ƙasa ke cewa alamu ne da ke nuna girman matsalar tsaron da ake fama da ita a jihar Delaware.
Abu ya lalace su. Duk abubuwan da gwamnati ta yi kwanto da shi, wani barkan, wani wane ne, wani majalisar sojojin majalisar ɗinkin duniya, wallahi ba shi ba ne. Yankin ganin Delaware, in gwamnati na tashi tsaye, ta tashi tsaye da cinanta, saboda ta samu ta kare yankin Delaware tun abin bai zame muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun da bai yiwuwa a ce yau ana cikin makoki na kwana biyu kuma abin ya afku haka.
Nan Niger muna da sojoji, sun samu formation su. Don ka in gwamnati ya ba su abun da ya kamata, na san 'yan ta'addan nan za su iya eliminin su.
Suna masu cewa ya zama wajibi shugaban ƙasa ya ɗauki ƙwararren matakai.
Idan ma akwai zazzaga wadda ya kamata ya yi bisa kan harkar tsaro, to ya kamata ya yi ta, saboda a samu ƙasar nan ta kwana lahiya, ta tashi lahiya. Saboda shi da hakin da karena shi ke tsone maka ido. Yau sai mu diba ga makwabta irin wayan ga abubuwa. Wanda ana dibin ba komai bane, yau ina ta kai su, kullum kuka suke, kenan mu tashi tsaye.
Shugaba Muhammad Bazoum, wanda a farkon watan Satumba ya yi rangadi a karkarar Anzuru domin karfafawa jama'a gwiwa saboda tashin hankalin da suka yi fama da shi, na shirin kai ziyara a gundumar Bani Bangu a karshen wannan mako domin jajantawa al'umma asarar rayukan gwamman mutanen da 'yan ta'adda suka hallaka a ranar Talatar da ta gabata. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.